الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت الله تبارك وتعالى لديك وندين جنيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 15 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma daya ga watan 10 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ayyuki da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabu fahara balai fi kafin darasi ne idan da yankin biyu suna iya gabata na'am
ayi kudu ba za a yi sallah ta juma'a an ci wanda ya magana bai da ladan juma'a
wannan magana ban san da ita ba na cewa wai in an kare hudubar ta juma'a duk wanda ya magana fashi da ladan juma'a iya abinda na sani idan ana hukuba haramun ne mutumin da ya halarci juma'a ya yi magana an gane ku baya halatta kai magana a lokacin da limami yake hutuba sai dai in limami ne ya maka magana yace kaza to a wannan lokaci ya halatta ka amsa masa kamar yanda hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar juma'a yana kan minbarin sa yana hutuba wani balaraban kauye su yi shigo ta kufa wadda take gaf da membarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kofar da suke kiranta babu jibril wanda jibril ke kawo sako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi hanyoyi sun yanki shuka ta bushe dabbobi sun mutu roka mana Allah ya saukar mana da girgije a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa yayi addu'a an gane ku ya daga hannunsa yayi addu'a yace Allahumma ajifna Allahumma ajifna Allahumma ajifna a wata riwaya Allahumma askina Allahumma askina Allahumma askina kafin ya saukar kan minbari Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karba addu'ar manzansa ruwa yake ci kamar yadda Anas yake cewa tsakanin mu da wani dutse daga cikin duwatsun Madina dutsen da ake kiran shi da Jabal Sala yace babu wani duhu-duhu babu wani hazo-hazo tsakanin mu da shi muna hango shi sai wani girgije ya taso daga bayan shi ya zo tsakiya ta samaniya yayi kaman garkuwa misali yayi takwar haka kafin jimawa kasancewar yayi cida sai ruwa yake ci sai da aka kwashe tsawon sati guda ana ruwa a gurin Madina ba a yanke ba sannan kuma a satin ya saki dawowa imma ainihin shi wannan wanda ya zo a sati na farko ko kuma wanda ya na daban kamar yadda shi marwaci ya ce ban san ba da cewa na farkon ne ya dawo ko kuma wanda ya ce ya rasulullahi ruwa ya hallaka komai roka mana Allah ya yi mana manzon Allah ya daga hannunsa ya yi addu'a take yake kafin ya sauka ruwa ya tsaya a tsakiyar birnin Madina amma duk gefen ta ana ruwa a takaice anan kasancewar duk da cewa ba hadisin ba muke ni hadisin da muke ni wanda yake halatta illimin ya maka magana yana cikin kutuba ya halatta ka amsa masa hadisin da sahabin da ya shigo a ranar Juma'a ya zo ya zauna ba tare da yayi tahiyatul masjid ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai sallah ma'ana tahiyatul masjid ya ce manzon Allah ya ce masa tashi kai manzon Allah ya masa magana anan kuma ya amsa masa a takaice in ana cikin kutuba haramun ne mutum ya yi magana dole ka tsaya ka saurari liman koda ba ka fahimtar larabci an gane ku don haka shi ne yake cewa wa man massal hasafa kadilaga manzo Allah ya ce duk wanda ya shahi kasa ma'ana ana cikin kutuba karin da wasa kana shahi kana gyara inda za ka yi sujjada da sauransu ka zubar da ladan juma'a shi ne abin da ake nihi da allahu ta tsaya ma matsayin azhar amma ba ka da ladan juma'a to dan haka kasancewar in ana cikin kutuba ne ya haramta kai magana a tsakanin kutuba ta farko da ta biyu ya halatta kai magana a wannan lokaci lokacin da liman ya tsugunna kafin ya tashi ya ta biyu balantana kuma in an gama kutuba har a zuwa ta da sallah wanda duka ya halatta kuma wata hira za ka iya yi irin wannan lokaci amma babu wani dalilin da ya haramta yin zance bayan gama kutuba kafin ta da ikamar sallah bare
na'am wanda dangane da jawsu ne ji a wato hadisin sa'ad ya ji da ta mutu Allah sallallahu alaihi wasallam samu abinci da zasu ci ba sai ganyen kukula da kuma ganyen kurkaya ma'anar kukula din
al-kukula wata itaciya ce an gane ko ta kan iya yiwa in an wasafa ma mazaunin kauye zai iya saninta an gane itaciya ce daga cikin itace al-hubla amma ni ban san wace nau'in itaciya wuce ba kware na'am
idan za a yi tafiya makka idan za a tafi makka ana iya yin kasar rusata a shida kafin a tafi yin madina
wani misali mutumin da yake cikin bulaguro na zuwa makka wai zai iya yin kasarun sallah a jidda misali jirgi ya dauke kwarai duk tafiyar da za a yi duk iskar inda za ku yi a cikin bulaguro kake za ka yi kasarun sallah haka in kun je jidda ma za ku yi kasarun sallah haka in ma Madina ka je za ka yi kasarun sallah in ma ka zo Makka a matsayin mai bulaguro ne za ka yi kasarun sallah illa kasancewar ran da ka cika kwana 20 dole za ka ci gaba da cika sallah kamar yadda ya gabata a darasin mu na Bukhari hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yake cewa mun yi bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon kwana 20 muna kasarin sallah yake cewa dan haka ko yau yace mun kai bulaguro za mu yi kasarin sallah tsawon kwana 20 randa muka dura akan haka yace za mu ci gaba da cika sallah tare da cewa su jumhurin malamai iya abinda suke gani cewa mutum dan bulaguro yana da damar da zai yi kasarin sallah tsawon kwana 4 randa ya cika kwana 4 dole zai ci gaba da cika sallah an gane ku shine suka ce ko kuma zai sallaci sallah 20 a garin da yake suka ce dole zai cika sallah menene hujjar ku domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita wato daga birnin Madina 5 ga watan Zulqa'ada lokacin da zai je Makka hajjinsa ta ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wato birnin Makka wato 5 ga watan Zulhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga duk da cewa 25 ne ya fita daga birnin wannan ga watan Zulqa'ada ya fita daga birnin Madina ya isa birnin Makka 5 ga watan Zulhijja ya shiga birnin Madina lokacin da ya shiga birnin Madina aka wayi gari ran 6 ga wata manzon Allah yayi kasarin sallah, 7 ga wata kasarin sallah, 8 ga wata kasarin sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Mina yau mutarwiya. Aka wayi gari 9 ga wata ranar Arafa, 10 ga wata, 11 ga wata, 12 ga wata, 13 ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo birnin Makka bayan ayyukan hajji sun kare. Ran 14 ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka jama'a sai koma zuwa Madina. Shine suka ce anan in ka dauka a 5 ga wata manzon Allah ya shiga birnin Makka yayi kwana 3 yana kasarin sallah. An gane ku waɗannan kwanuka kuma wanda ya fita na Mina, wannan wasu kwanuka ne waɗanda suke na daban na cikin aikin hajji. Kenan waɗannan kwanuka uku in ka hada da wancan ran 14, kenan in an hada nawa ka samu? An samu kwana 4. Suka ce to wannan kwana 4 shine iya abinda mai gulaguru zai iya yin kasarin sallah. Ran da ya dora akan kwana 4 dole zai cika sallah. Haka jumhurin malamai akan wannan hadisi su iya abinda suka fahimta. Amma wancan magana ta Abdullahi dan Abbas ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kusan kwana 20 yana kasarin sallah ita ce mafi rinjaye, domin nassi ne a bayyane kamar yadda yake cikin Bukhari. An gane ku kenan anan. Amma mu san da cewa duk a lokacin da ka bi imami mazauni abinda ya dace shine ka cika sallah, kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas idan suna cikin halin tafiya suka bi imami mazauni cika sallah suke ba sa kasarunta. Kuma musamman kai da Allah ya kai ka kasa wanda take mai tsarki, wanda bai dace ba a ce sallolinka gaba daya sun kuce maka a harami, wanda wata ganima ce ta daban wanda ta kan iya yiwa a iya rayuwarka ba za ka koma samun wannan ganima in ba Allah ya maka dace ba. Domin duk sallah daya da mutum zai yi ta a masallacin Madina daidai take da sallah 1000 a wani masallaci na daban. In a masallacin Makka ka yi wannan sallah daya da ka yi a daidai da sallah 1000 take, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa salatun fi masjidi hadha, wato sallah a wannan masallaci nawa. Manzon Allah yake cewa salatun fi masjidi hadha afdal min alf salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam fa innahu bi mi'ati alf. Yace salatun fi masjidi hadha afdal min alf salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam fa innahu bi mi'ati alf. Sallah a wannan masallacin nawa manzon Allah yace daidai da sallah 1000 take, ma'ana ta fi sallah 1000 a wani masallaci na daban yace sidi masallacin harami na Makka, domin yin sallah a masallacin harami na Makka daidai da sallah 1000 take. Don haka anan ka je ka bi imami ka samu irin abin da ake samu na fadala yafi ka kebanta kai kasarin sallah a irin wannan gulaguro idan Allah ya kai mutum. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga wato shine baban da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen wankan janaba, wanda dai mun wuce da cewa ita janaba tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajabta wanka, wanda a gulguje mun zana cewa abubuwan da suke wajabta wanka abubuwa ne kamar guda 7, wanda anan muka wuce da hadisi na farko, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi a wani titi daga cikin tituna na Madina. Me za a yi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kama hannun Abu Huraira suka tafi zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan an zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi tantance ba, Abu Huraira sai ya zare daga wannan mazauni ya koma gida. da ya koma gida sai yayi wanka sai ya dawo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa aina anta ya Abu Huraira ina ka tafi ya kai Abu Huraira sai ce ya Rasulullah kuntu junuba fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara ya Rasulullah ai haduwar da muka yi har muka zo muka zauna na kasance ina da janaba ni ko ina kyamar na zauna da kai alhali ba ni da tsarki dan haka na koma gida na yi wanka manzon Allah sai yake cewa subhanallah innal mu'mina la yanjus manzon Allah yace mamaki yace ai mu'mini baya zama da yasa kaga anan wato abu ne sananne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama janaba tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajauta wanka wanda insha Allah ta'ala a darasi na yau zamu ga wasu daga cikin abubuwan da suke wajauta wanka kamar yanda mun yi bayanin cewa abubuwa ne guda bakwai abu na farko shine janaba abu na biyu shine saduwa da iyali an gane ku saduwa da iyali ko da manini bai fita ba kamar yanda zamu ga dalili a yau abu na uku wato shine fitar manini wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke wajauta wanka abu na hudu shine yin mafarki idan mutum yayi mafarki manini ya fita daga jikin shi wanka ya waje ba abu na biyar wato shine mutuwa tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajauta wanka abu na shida akwai sabani na malamai akan shi shine wato musuluntar kafiri magana mafi inganci kafiri in ya musulunta yin wanka ba wajibi bane akan shi matsayin shi wato mustahabi ne abu na bakwai wato shine jinin biki da jini wanda yake na al'ada lokacin da ya yanki an gane ko wannan duka sune abubuwa bakwai waɗanda suke wajauta wanka illa kasancewar a janaba waccan kenan sai ka dauke shi a matsayin saduwa da iyali wannan shine kenan abu na farko nabiyin kenan sai ka dauke shi shine a matsayin fitar maniyi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadith ath-thalith wa ath-thalathun malam Allah ya ji kansa yake cewa wannan hadisi ne na 33 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضع أحدكم فليرقد عبد الله بن عمر الله يكرم سيدا كيشوا للي ما هيكنسا عمر ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junub yace ya rasulullahi yanzu dayan mu zai iya kwantawa yayi bacci alhali yana da janaba lafazin wa huwa junub jumla ce haliya wai shin na halatta dayan mu ya kwanta yayi bacci alhali yana da janaba wannan wani ishkali ne Umar Allah ya kara masa yadda ya samu kansa a ciki yayin da Umar ya kalli cewa bacci wata mutuwa ce wadda take karama an gane ku domin Allah ya ambaci bacci da sunan mutuwa kamar yanda yake cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha da can fadar sa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahatum bin-nahar kuma tare da cewa Umar ya kalli cewa janaba wani hadisi ne wanda yake mai girma sai ya samu ishikalin cewa to mutumin da ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi shin zai iya kwantawa yayi bacci da irin wannan hadisi mai girma don haka bai yi wani jinkiri ba sai zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ayarqudu ahaduna wa huwa junub yace shin yanzu dayan mu zai iya kwantawa yayi bacci alhali yana da janaba qala na manzon Allah yace kwarai ai yana halatta mutum ya kwanta yayi bacci da janaba amma fa da sharadi sai ce idza tawadda'a ahadukum falyarqud idan dayan ku yayi arwalla manzon Allah ya ce falyarqud ya kwanta yayi baccin sa ba laifi nan yace chai idza tawadda'a ahadukum ani iya abinda muke so mu fahimta zamu fahimci arwalla a ma'anarta ta shari'a ba ma'ana ba wanda take talarauci domin a larauci in aka ce alwalla in hannunka ka wanke ma za a iya cewa kai arwalla amma anan ita shari'a duk lokacin da ta yi amfani da wani lafazi to mahanga na farko abinda ake bukata ka kalla menene ma'anar wannan abu a shari'a kafin ka kalli ma'anar shi a lugha dan haka anan arwalla za ka yi cikakka arwalla irin ta sallah shine yace idza tawadda'a ahadukum falyarqud manzon Allah yace idan dayan ku yayi arwalla to ya kwanta yayi baccin sa a wannan hadisi zamu iya fa'idantar cewa mai janaba idan yana bukatar ya kwanta yayi bacci da janabar sa to iya abinda ake bukata yayi arwalla an gane ku wanda yin wannan arwalla ga mai janaba a lokacin da zai kwanta yayi bacci matsayinta mustahabi ce wanda malamai sun zana abubuwa kamar guda hudu wanda idan mai janaba yana nihin ya aikata ɗaya daga cikin su to an so yayi arwalla anan dai mun samu daya duk lokacin da mai janaba yake nihin ya kwanta yayi bacci to ana bukatar yayi arwalla menene na biyu lokacin da zai sake koma ma iyalinsa idan mutum ya sadu da iyalinsa yana nihin ya koma saduwa da su to anan ana bukatar yayi arwalla saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana hikima micece hikima sai ya ce fa innahu anshadu lil aw domin sake wato sanya ma jiki ruwa mutum yayi arwalla bayan ya sadu da iyalinsa idan yana bukatar ya koma manzon Allah ya ce domin zai kara ma jikinsa wato kuzari zai samu nishadi da kuzari dan haka hikima daga cikin hikimomi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mai janaba idan yana nihi ya kwanta da janaba akalla kar ya kwanta hakanan sai yayi arwalla saboda kasancewar duk lokacin da janaba ta sadu da mutum yana samun rauni da kasada a gangan jikinsa amma idan zai yi wanka ko yayi arwalla to zai samu nishadi zai kwanta yana da nishadi ya tashi yana da nishadi amma duk lokacin da mutum zai kwanta da janaba ba tare da ya sa ma jikinsa ruwa zai kwana a cikin yanayi wanda yake na kunci kasada da rauni jiki zai same shi kuma akan haka zai tashi shine anan manzon Allah sai ya ce idza tawadda'a ahadukum falyarqud idan dayan ku yayi arwalla manzon Allah ya ce ya kwanta da janabar sa ba laifi an gane ku domin ya samu nishadi ya samu bacci wanda yake zai gamsar da shi sannan kuma in ya tashi kuma zai tashi da nishadi abu na uku daga cikin abubuwan da aka so yin arwalla idan mai janaba yana nihin aikatawa shine ci abu na hudu shine sha duk lokacin da zaka ci wani abinci ko zaka sha wani abin sha idan kana da janaba to ana bukatar kai arwalla kamar yadda malamai suka zana waɗannan abubuwa hudu wanda wannan ya tabbata daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan kuma za mu gane ashe mustahabi ne ga mumini duk lokacin da zai kwanta ya zamantu ya tsaftace jikinsa dangane da dukkan wani datti da wata kazamta an gane ko ana bukatar mutum ya tsaftace jikinsa saboda gusar da dukkan wata kazamta da wani datti a lokacin da mutum zai kwanta mutum zai samu nishadi a wajen baccinsa kuma zai samu nishadi lokacin da ya tashi dan haka kasancewar anan ya kamata musulmi a lokacin da zai kwanta ya zamanto akalla ya kwanta da arwalla kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma al-bara'u ibn azib wanda kuma sunna ce akan dukkan mumini lokacin da zaka kwanta kai arwalla arwalla irin ta sallah domin arwalla tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke gusar da dukkan wani datti daga jikin dan adam daman waɗannan gaba kuwa mabayyana su ne galibi suke bujiruwa don gane da dukkan wani datti da wani kazanta. To da aka sunanta mana arwalla, a cikin arwalla duk abin da ya shafi fuska, abin da yake shiga na kazanta kawanki, hannuwanka kawanki, kawahuwanka kawanki, daman sauran gangan jiki a suturce yake. Sannan wannan na nuna mana abin da yafi dacewa ga mai janaba in har su samu ne, idan yana da janaba to kar ya kwanta ya yi wanka, ka yi wanka kafin ka kwanta. Kenan in baka samu damar yin wanka to shine annan manzon Allah ya ce a kadan dai kai arwalla kafin ka kwanta in har baka samu yin wankan ba, amma abin da yafi dacewa mutum ya yi wanka kafin ya kwanta. Sannan wannan yana nuna mana karin kwadaitarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da yin arwalla kafin bacci, musamman ga haƙƙin mutumin da yake da janaba, ana buƙatar kenan mutum ya yi arwalla. Dan haka yace idza tawadda'a ahadukum falyarqud. To abinda muke so mu kalla a wannan lafazi nan da yace ai kwarai ba laifi, amma yace idan dayanku yayi arwalla manzon Allah yace ya kwanta. A wannan siga zamu iya fa'idantar cewa ashe yin arwalla ga mai janaba duk lokacin da zai kwanta matsayinta ya wuce sunna abu ne wanda yake wajibi, domin yace idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Idan dayan yayi arwalla an gane ko yana da janaba manzon Allah yace ba laifi ya kwanta, kenan mafhumul mukhalafa in har bai yi arwalla ba kenan baya halarta ya kwanta ya bacci da janaba, illa kasancewar malamai musamman malaman zahiriya su sun tafi akan cewa yin arwallan nan da mai janaba wajibi ne, kuma haka aka samu wata riwaya daga al-Imam Malik. Amma jumhurin malamai ce suka yi wannan arwalla matsayinta mustahabi ce ba tilas ba ne. Kuma Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa daga cikin malaman baya-baya akan haka suka tafi matsayinta mustahabi ne ba wajibi ba ne, domin akwai riwaya wadda tana cikin Sahihu Muslim, ba Sahihu Muslim ba, akwai riwaya ingantacciya wadda wato Abdullahi dan Umar a cikin lafazin hadisin da Umar ya ce ma manzon Allah ayanamu ahaduna wa huwa junub, shi yanzu ɗayan mu zai iya kwantawa yayi bacci alhali yana da janaba? Manzon Allah sai ya ce na'am, wa yatawaddau isha, kwarai yace amma yayi arwalla in ya so. Wannan lafazin insha'a siga ce wadda ta sarrafa wancan umarni daga wajenci zuwa mustahabbanci, shayi wa yatawaddau insha'a, yayi arwalla in ya so. Kuma akwai hadisi ingantacce wanda Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghairi an yamassa ma'an hatta yaquma ba'da dhalik fayaghtasil, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bacci alhali yana da janaba ba tare da ya shafa ma jikinsa ruwa ba. Mi take nihi ba tare da ya shafa ma jikinsa ruwa ba tare da yayi wanka ba? Tace sai in ya tashi sannan kuma yake wanka. Wanda kasancewar idan ka koma cikin kitabu siyam akwai hadisi sahihi wanda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nuna cewa manzon Allah zai kwana da janaba a wayi gari yana da janaba, sai bayan alfajir ya keto manzon Allah yayi wankan janaba kuma ya tashi da azumi. Kaga wannan duka dalilai ne waɗanda suka sarrafa wancan umarni daga wajauci zuwa mustahabbanci. Dan haka wannan arwalla ga mai janaba matsayinta wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba wajibi bane. To menene hikima dangane da ita yin wannan arwalla? Malamai suka ce kawai matsayin dai ibada ce, ibada ce wadda Ubangiji tabaraka wataala ya sunnanta mana akan harshen manzonsa. Hikima kuma kamar yadda wasu malamai suka ce anan shi ne da ya ƙara samun nishadi, idan mutum ya yi bacci da nishadi ya tashi da nishadi, kuma matsayinta ibada ce. Irin wannan arwalla ita ce malamai suke yin zaurance su ce wace arwalla ce wadda iska ko bayan gari wato ko bawali ko bacci ba sa warware ta, sai ka ce arwalla ta mai janaba lokacin da yake nihin ya kwanta da janabarsa, ba abinda yake warware wannan arwalla illa ku masaduwa da iyali. an gane ku koma saduwa da iyali shi kadai ne yake warware wannan arwalla amma duk wasu abubuwa da suke warware arwalla ba sa warware ta الحديث الرابع والثلاثون عن أمي سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء وتؤم سلمة ورمميني ما ترمزن الله صلى الله عليه وسلم ودى تشهر دوانا كناية أم سلمة سننتنا حقيقة شيني هندو بنت أبي أمية wanda mahaifinta shi ma ya shahara da wannan alkunya Abu Umayya wanda suke masa lakabi da wato Zadur Raqib Allah ya kara mata yadda tana ɗaya daga cikin matan da suka karbi musulunci da gumugumin sa ma'ana waɗanda suke layi na farko a wajen imani da Allah da manzansa lokacin da Allah ya turo shi da wannan addini na musulunci wanda kuma taribanta da wata fabala biyu domin tayi hijira ta farko zuwa birnin Habasha da ita akai da mijinta Abu Salama sannan kuma ga hijira ta biyu zuwa birnin Madina wanda hijira zuwa birnin Madina tana cikin sahabban da suka yi na farko wadanda suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin Madina sannan a wannan lokaci daga cikin kyawawan mata waɗanda suke na Larabawa Ummu Salama tana cikin layi na farko sannan kuma sananna ce dangane da tsabar hankali da Ubangiji tabaraka ta'ala ya mata da ba da ra'ayi wanda yake mai dacewa na daga cikin ra'ayi wanda yake mai dacewa na Ummu Salama wanda ana cikin tafiya an zo wani dawa an ya da zango shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da jama'a ta sahabbai domin za su yi umra a nan birnin Makka kafirai da suka samu labarin cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabato suka fita suka tsare shi da jama'ar sa suka hana shi shiga Makka aka zo aka yi sulhu akan cewa manzon Allah sidi ya koma sidi shekara ta baki yazo aka rubuta takarda aka sa hannu akan haka to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito daga cikin dan daki da aka masa tanti wanda ake kiran shi da khaima ya fada ga jama'a ta sahabbai yace kowa ya soke hadayar shi kuma ya yi aski sahabbai kowa sai ya kauda kai kowa ya samu damuwa yaya za a ce su yi aski su soke hadayar su suwa iya tunaninsu suna jiran wani saƙo daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda zai ce kawai a shiga birnin Makka koma ta halin kaka amma ba sun yi haka bane akan saba umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sake fitowa ya ce kowa ya soke hadayar shi a aski kanshi ba wanda ya tashi yayi manzon Allah sai ya koma sai ya samu damuwa sai yake cewa jama'a sun kusa hallaka na ce su soke hadayar su su aske kawo ni su kowa ya ki tashi kowa ya manta da ni Ummu Salama ta ce ya Rasulullahi inda ka karbi shawara ta ni iya abinda nake gani ya dace ka fita gabansu ka kirayi wanzamunka ya aske maka kai ka soke hadayarka in har kai haka to za su zartar da abinda kace su yi manzo Allah ya karbi shawara ta ya fito da ya aske kansa ya soke hadayar shi take yinki ba wanda ya dace daga cikin sahabbai kaga wannan na nuna mana irin ra'ayi na ta wanda yake mai dacewa wanda ta shahara da shi to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya mamujinta rasuwa Abu Salama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wanda kuma tana daga cikin matansa wanda Allah ya tanada masa a gidan aljanna gobar kiyama to ita Ummu Salama ita ce take cewa wato Ummu Sulaim wanda ita ma Ummu Sulaim ta shahara da wannan kinaya amma sunanta shine Sahalatu bintu Milhan al-Ansariya Sahla haka sunanta yake mahaifiyar Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda tana ɗaya daga cikin mata waɗanda suke fiyayyu daga cikin matan sahabbai wanda na ɗaya daga cikin gudunmuwar da ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya iso Madina ta kama hannun ɗanta Anas ta kai masa ta ce ya Rasulullahi iya abinda nake bukata ɗana Anas ya zamanto khadiminka a lokacin nan yana ɗan shekara 10 wanda ita ce lokacin da Abu Talha ya zo yana nihi ya aure ta bayan mutuwar mahaifin Anas ta ce masa lalle ina son ka ina kaunar ka amma ina da sharadi daya sharadi na in har ka yadda ka aure ni to ba komai bane sadaki na illa musulunci in ka yarda ka musulunta to wannan musulunta da zaka yi shine iya sadaki na bana bukatar kudala daga wajenka Allah ya masa dace take yin ke musulunta ya aure ta to ita ce shine Ummu Salama take cewa ja'at Ummu Sulay Ummu Sulay Allah ya kara mata yadda matar Abu Talha ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah sai take cewa ya manzon Allah inna Allah la yastahi min al-haq lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala baya kunya game da bayyana gaskiya kunya wanda ta dace da girman sa mun fahimci ma'anar kunya mun jahilci kaifiya da hakikanin yanda kunya ta ubangiji tabaraka wa ta'ala take kamar yanda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dan haka kunya sifa ce zatiya daga cikin sifofin ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ta dace da shi an gane ku don haka ya siffanta kanshi da kunya a cikin alqur'ani haka manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da kunya inda kasancewar cewa wannan ba sifa bace ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida mata martani da bai ja bakin sa bai kyale sifa ce tabbatacciya a cikin alqur'ani kamar yanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ke cewa inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha da fadarsa ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila qa'amin ghayra nadhirina ina walakin idza ru'itum fadkhulu fa idza qa'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith inna zalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq ubangiji ta'ala baya kunya dangane da bayyana gaskiya haka ya siffanta kanshi da wannan sifa ta kunya a cikin alqur'anin sa kuma haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi a cikin hadisi sahihi manzon Allah yake cewa inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahi idza rafa'a abduhu idza rafa al-abdu ilayhi yadayhi an yurdahuma sifran khaibatayn aw kama qala manzon Allah yake cewa lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala mai mutukar kunya ne yana kunyar bawansa in ya daga hannuwansa ya Allah bani kaza ya Allah kare ni kaza Allah ya dawo masa da hannuwansa muhi ba tare da ya amsa masa ba don haka aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wata sifa da Allah ya siffanta kanshi da ita ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama a cikin sunna tabbatacciya dole ne mu siffanta shi da wannan sifa ba tare da kamanta shi da halitta ba tare da nuna ga kaifiyar yanda sifar take mun fahimci ma'anar sifar amma kasancewar abin da yake hakikanin sifar da sanin kaifiyar ta wannan sai mu maida masa kamar yanda aya ta gabata laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir da fadarsa walam yakul lahu kufuwan ahad in ka tabbatar da cewa Allah mai ji ne mai gani ne masani ne mai iko ne akan komai mai nihi ne wannan duka sifofi ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala to me zai hana ka siffanta shi ka tabbatar masa da sauran sifofin sa irin su sifa ta fuska irin su sifa ta hannu irin su sifa ta daukaka akan al'arshin sa irin su wannan sifa na cewa ubangiji ta'ala yana kunya irin su sifa wanda take ta fushi da sauran su to dan haka anan sai take cewa inna Allah la yastahi min al-haq lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala baya kunya dangane da bayyana gaskiya wato wannan shimfida ce wata ƴan gabatarwa ce Ummu Sulaim take yi akan tambayar ta me yasa domin abinda za ta yi tambaya abu ne wanda ba ma mace ba hatta da namiji yana jin kunya dangane da bayyana irin wannan al'amari hatta da namiji a dai wanda yake kan dabi'a an gane ko wanda yake kan misali fidira wanda yake kan dabi'a wanda take dacicciya wannan abu ne wanda namiji ma yana jin kunyar ya fito hili ya bayyana wannan abu balantana mace dan haka ita Ummu Sulaim kafin ta yi wannan tambaya sai ta yi shimfida sai ta ce inna Allah la yastahi min al-haq lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala baya kunya dangane da bayyana gaskiya anan malamai suka ce an so ga duk mutumin da zai ambata wani abu wanda ake jin kunyar bayyana shi kafin ya bayyana wato yayi dan wata gabatarwa kamar yanda anan Ummu Sulaim Allah ya karama ta yadda ta yi wannan sai take cewa fa hal alal mar'ati min muslim tace ya rasulullahi shin wai akwai wajibcin wanka ga mace ibahi hatalamat wato idan ta yi mafarki iya abinda take tambaya tace ya rasulullahi idan mace ta yi mafarki kamar yanda namiji yake mafarki shin akwai wajibcin wanka akan ta lokacin da tayi wannan tambaya tayi tambayan ne a gaban matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su akwai su Ummu Salama a lokacin nan sai suka rihe huska saboda su iya abin da suke tsammani abu ne rihehe cewa yin mafarki ya ke banta da maza dan haka suke cewa Ummu Sulaim kin kunyatar da mata a lokacin nan suka liƙe suka rife huskarsu manzon Allah sai yake cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal manzo Allah ya ce ai maza su mata shakikai ne na mazaje galibi duk abin da namiji yake yi mace tana yi sai dai wasu abubuwa ɗaiɗai ko na daban yanda namiji yake mafarki haka mace tana yi to shine da tayi tambaye take cewa fa hal alal mar'ati min uslin idahi hatalamat shin wato akwai wajibcin wanka ga mace idan ta yi mafarki don haka kasancewar wannan na nuna mana ba laifi mace gaba da gaba ta je ta tambayi malami akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli waɗanda suke na addini kamar yadda Ummu Sulaim anan tashi ta yi takam kai tsaye ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan al'amari wannan kuma yana nuna mana fadla ta Ummu Sulaim da yanda take kwadai wato akan sanin hukunce na addini wanda akan haka Aisha Allah ya kara mata yadda ta yi yabo ga matan Madina take cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'ahunna al-haya'u an yatafaqahna fiddi Aisha tace madalla da matan ƙurai matan mutanen Madina me ya kai ki Aisha kike yabo ga matan Madina take cewa ai su matan Madina kunya ba ta hana su nemi fahimtar abin da ya shafi hukuncen addininsu don haka anan duk wata mas'ala ta addini ba a buƙatar mutum ya ji kunya a wajen tambayar wannan don haka jin kunya a wannan mahalli abin zargi ne dangane da neman fahimtar addini ba maganar jin kunya wannan kuma anan na nuna mana halaccin mutum ya zo da tambaya akan siga ta hikaya kaga wannan kamar hikaya ce take cewa shin mace in ta yi mafarki akwai wajibcin wanka akan ta kamar misali da zaka zo ka tambayi malami kace algata malam ina da tambaya mutum ne yayi kaza me yake kan shi na hukunci kaga wannan kamar hikaya ce kake badawa alhali kai kuma kana tambaya ne dangane da kanka abin akan kai wakana wannan ita Ummu Sulaim da take tambayar abin ya wakana akan ta tace shin ya rasulullahi akwai wajibcin wanka ga mace in ta yi mafarki manzon Allah sai ya ce da ita na'am yace kwarai akwai wajibcin wanka ga mace in ta yi mafarki amma da sharadi sai ya ce idahi ra'atil ma manzon Allah yace idan ta gama ni abinda ake nihi da alma anan shine almani kamar yanda Allah ya ambace shi da wannan lakabi a cikin alqur'ani falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib shine yace izahiya ra'atil ma'a, in ta ga maniyi manzon Allah yace to wajibi ne ta yi wanka. Wannan na nuna mana kasancewar cewa mafarki yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajabta wanka, amma sharadi ya zamanto mutum ya ga maniyi lokacin da ka falka daga baccin, ka jilima a jikinka ko ka diba a jikin tufafinka sai ka ga abun mani, to wannan yin wanka ya wajaba a kanka. Amma duk lokacin da za ka yi mafarki, in su goma ka yi mafarki a cikin baccinka, in dai maniyyi bai fita ba, to ba maganar wajabcin wanka, sharadi ya zamanto maniyyi ya fita. Don haka yace idza ra'atil ma'a, kwarai akwai wajabcin wanka a kanta amma idan maniyyi ya fita. To dan haka kasancewar wannan hadisi na nuna mana ashe duk mutumin da ke jin kunya dangane da tambaya ko mai girman kai, wanda yana ganin kamar shi za a ce yayi tambaya akan kaza, ba inda za a iya samu ilimi. Dan haka dole sai mutum ya kure waɗannan abubuwa biyu: jin kunyar cewa kar a maka dariya, ko kuma a ce yaya za a yi a ce kamar kai kayi tambaya akan abu kaza, ko kana jin kunyar ka daga baki kai wannan, ko kuma girman kai da nuna isa ya hana ka kai tambaya ba yanda za a yi ka samu ilimi. Dan haka Aisha ta ce madallada matan gware matan mutanen Madina, kunya ba ta taba hana su ba dangane da neman fahimtar addini. Dan haka kunya ba abun zargi bace, ba abun yabo bace a wannan mahalli mutum ya ce ya ji kunyar tambaya kenan. Dan haka wannan yana nuna mana kasancewar duk abin da mutum ya jahilce shi na ilimi, hukuncen addini, to yaje ya tambayi masana, kamar yanda ita Ummu Sulaim da ta jahilci wannan matsala zuwa ta yi ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci ma'anar hadisin ku? Al-hadithu al-khamis wa al-thalathun عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عائشة الله إكرمت يدا take cewa na kasance ina wanki janaba. Me ake nufi da janaba a nan? Shine almani. Kuntu aghsilu janabata ay almaniya, na kasance ina wanki maniyi daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju ila as-salati, da wannan tufafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fita zuwa sallah. Wa inna buqa alma'i fi thawbi, Aisha take cewa gurbin wannan mani gashi a jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shirwayin an wanke amma bai gushe ba, saboda galibin kayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu'minai suna ci akan sanya irin wannan kaya su ne fararen kaya. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi yake cewa ku sanya farare daga cikin tufafin, zai ce fa innahu min khairi thiyabikum, domin farin kaya manzon Allah yace shine fiyayyen tufafin ku mu'minai. Sai ce wa kaffinu fiha mawtakum, sannan kuma mamatan ku likafani da fararen kaya. To dan haka kaya farare su ne ake buƙatar mu'mini ya yawaita sawa a rayuwarsa, domin sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya nuna mana. Shine anan Aisha ta ce na wanki, ta ce amma gurbin maniyyi da jirwayin ya ce gashi nan bai gushe ba, da tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fita zuwa masallaci. Wannan na nuna mana cewa in ka wanki najasa ko kuma wata kazanta, misali maniyyi ko jini, ka wanki in gurbin bai gushe ba, to wannan ba zai cutar da kai ba. Kamar yanda Asma'u bintu Abi Bakar Allah ya karrama ta yadda tace ya Rasulullahi, ɗaya daga cikinmu in tana jinin al'ada so da yawa jini yakan taba tufafinta, tace ya Rasulullahi sai mu wanki amma gurbin yana nan. Manzon Allah sai yake cewa in har kin wanki, manzon Allah yake cewa la yadurruki atharu, wato gurbin idan bai gushe ba manzon Allah yace ba zai cutar da ke ba. a watan lafazi na al-Imam Muslim Aisha sai take cewa laqad kuntu afruquhu min sawri Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama farkan fa yusalli fi tace na kasance wato ina kankari mani daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kankarewa take cewa fa yusalli fi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sai ya salla da tufafin wannan hadisi dan haka wasu malamai sun tafi akan cewa wannan na nuna cewa mani na jasani menene hujjar ku akan cewa mani na jasani suka ce wankewa tunda Aisha ne take cewa kuntu aghsilu janabata min sawri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wanke mani daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce inda ba najasa bane to me ya kawo maganar wankewa suka ce mani najasa ne na daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa najasa ne sune malaman malikiya da malaman hanafiya iya hujjar su kawai wankewar nan da Aisha Allah ya kara mata yadda take yi jumhurin malamai suka ce a ba mu yarda ba mani ba najasa bane dalilan mu kuma suna da yawa dalili na farko suka ce wannan hadisi wannan lafazi na al-Imam Muslim yace laqad kuntu afruquhu na kasance ina kankare mani a wata riwaya tace laqad kuntu ahukuhu ya bisan bi zukri tace hakika na kasance ina kankare mani da farce na lokacin da yake bushe daga cikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in gama kankarewa kuma kai tsaye manzon Allah ya sanya tufafin ya fita yaje ya salla da shi suka ce to in har mani najasa ne yaya za a yi kankarewa ta gusar da shi kenan wannan yana nuna cewa mani ba najasa bane ba tsarkakekke ne dalili na biyu suka ce hikima ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ai ta ci karo a ce mani najasa ne wanda mani shine asalin sinadari wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci fiyayyun halitta annabawa da manzanni da salihan bayi da waliyansa wannan ya ci karo da karramawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ma bayinsa ko kuma mu ce ya ma dan adam gaba daya a ce asalin halittar dan adam najasa ce me Allah yace wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا anan suka ce ya ci karo a ce asalin abinda Allah ya halicci annabawa a ce najasa ne sannan dalili na uku suka ce ai wankewar ba ta nuna cewa najasa ne domin hadisi ne ingantacce Abdullahi dan Abbas yake cewa shi mani didi yake da majina majina kaga ai ba najasa bace amma saboda kazamta ce a ce an ga majina a jikin tufafin ka sai ka sanya ruwa ka wanke ka gusar da ita don haka malamai suka ce in yana bushe kankarewa ta wadatar in yana danye wannan sai a sanya ruwa sai a wanke kamar yadda Aisha take sanya ruwa ta wanke wani lokaci in yana bushe Aisha tace da farce nake kankare shi tare da cewa in yana bushe in ka sanya ruwa ka wanke ba laifi ba kai amma koda kankarewa kai wannan ta wadatar wasu malamai sai suka ce a mun gano mani najasa ne me yasa suka ce yo ai da shi da bawali dukkan su mafitar su daya me yasa kuma za ku bambanta ku ce bawali najasa ne ku ce mani ba najasa bane malamai suka ce yo ai a jikin in ma mafitar su daya to amma a jikin gangan jikin dan adam mani wajen shi daban bawali wajen shi daban shi mani abu ne wanda yake daga cikin tacaccen abin da dan adam yake ci yake sha shine yake kawunuwa ya zama tumani kuma wurin da yake zauna a jikin dan adam wuri ne wanda yake na daba an gane ko shi kuma bawali wannan tattaka ce da duk wani datti wanda in dan adam ya ci abinci ko ya sha wani abin sha abinda jikin shi zai yi amfani in ya rike shi tattaka shine yake zama bawali da bayan gari ya fito kasancewar mafitar su dai wannan baya nuna cewa najasa ne don haka dai a takaice mani ba najasa bane matsayin shi tsarkakekke ne daidai yake da majina in ya taba tufafinka in danye ne ka sanya ruwa ka wanki in ka wanke ka wanke koda gurbin bai bushe ba to wannan ba zai cutar da kai ba zaka iya yin sallah da duk wasu ayyuka na ibada da wannan tufafi in kuma a bushe yake wannan ba laifi zaka iya kankarewa tare da cewa in ka wanke ba laifi ba kai wannan na nuna mana ashe mustahabi ne ga musulmi ya zamanto yana bibiyar tufafinsa dangane da wankewa koda abin da ya zuba a jikin tufafin abu ne wanda yake tsarkake ki misali yanzu miya ta zuba a jikinka a jikin tufafinka kaga ai da kunya a ce an ga miya a jikin tufafinka ruwa zaka sa ka wanke da kunya a ce an ga majina a jikin tufafinka ruwa zaka sa ka wanke ko kuma ka san yanda zaka yi ka gusar da ita dan haka shi ma mani ka zamta ne a ganshi a jikin tufafinka in ya taba ka ba ne jasa bane zaka je ka wanke in kai sallah da mani a jikin tufafinka sallah ingantacciya ce ba abin da ya shahe ta الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل أبو هريرة الله إكرم سيداك شوى lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba idan mutum ya zauna wato tsakankanin rabarabar mace guda hudu lafazin shu'ab jam'i ne na shu'uba ash-shu'uba bi ma'ana al-qita'atu min ash-shay me ake nihi da shu'abiha al-arba anan sune hannuwa da kawaruwa me ake shine sai ya ce sun majahada ha sannan sai ya dan wahaltar da ita me ake nihi wannan kinaya ce dangane da saduwa tsakanin ma'aurata saboda saduwa tsakanin ma'aurata abu ne wanda ana jin kunyar a fito hili a bayyana shi kuma musulunci abin da ya gada ya karantar da mu'minai duk wani abu wanda ake jin kunyar shi ba gwaninta bane ba da iya wa'azi kace ai ni ba na koye koye komai fitowa hili nake ina fada ubangiji an gane ko ka bar tsari wanda yake na karantarwar Allah subhanahu wataala ga bayin sa mu'mini a cikin alqur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam idan ka koma cikin suratul baqara Allah yayi irin wannan kinaya wuri sun wuce a lissafa lokacin da mu'mini suke kaurace ma iyalinsu ba sa saduwa da su a cikin dare wanda yake na Ramadan ubangiji ta'ala ya ga sun kuntata ma kansu take yake Allah ya turo saku uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum wanda in ka koma ainihi a lugha ta larabci lafazin arrafasu shine alqabihu min alqawli aw alfi'l mummunar fada ko aiki shine ake nihi da arrafas an gane ko amma sai Allah yayi amfani da arrafas anan shine saduwa tsakankani iyali uhilla lakum laylatas siyami rafasu arrafasu bi ma'ana aljima saduwa da iyali kaga anan kinaya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala yi a can nikahu tafwid ubangiji ta'ala yake cewa la junaha alaiku in qallabatum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida Allah yace ba laifi akan ku ku jama'ar mu'mine idan kuka saki mata min qabli an tamassuhunna ma lam tamassuhunna matukar wato ba ku shahe su ba me Allah yake nuni da shafa anan ma'ana ba ku sadu da su ba in dai baka sadu da mace ba bayan ka aure ta ka saki ta to wannan ba kuma kafin ka yanka mata sadaki shine anan Allah ya wajabta shine wato jiyar da ita dadi shine ake kiran shi da nikahul tafwid ash-shahid dai anan Allah yayi amfani da lafazin al-massu shine shafa dangane da me yake nihi shine saduwa tsakanin ma'aurata an gane ku haka ce me yake cewa wato uhil ake kike cewa nisa'ukum harfun lakum sai yace fa'atu harfakum annashitum wannan ma kinaya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wani wurin Allah yayi amfani da lafazin allamus shine yake cewa aula mastumun nisaa falam tajidu ma an fatayammum sa'idan tayyiba al-aya kaga me Allah yake nihi da allamsu anan shine saduwa tsakanin ma'aurata ونور الله يا أنفاني لفظين الإفضاء وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ميكنه دا الإفضاء نشين سادوا أتشان الله يكتوا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت بي to dan haka kasancewar duk wani abu da ake jin kunyar a fito a bayyana iya abin da ake bukata mutum yayi kinaya dan haka anan manzon Allah yace idan mutum ya zauna tsakanin rabarabar mace hudu ma'ana tsakanin hannuwanta da kawahuwanta sun majahadaha sannan ya dan yi wahalatar da ita shine yace faqad wajabal ghusl manzon Allah yace tabbas wanka ya zama wajibi ma'ana wanka ya zama tilas a wani lafazi na al-Imam Muslim sai yace wa illam yunzil koda bai fitar ramani ba kaga anan kenan na nuna mana cewa saduwa da iyali koda mani bai fita ba wannan yana daya daga cikin abubuwan da suke wajabta wanka kenan sai ka sanya su a layin abubuwa bakwai wanda suke wajabta wanka wanda daya daga cikin bakwai kin akwai sabani shin wajibi ne ko ba wajibi bane kamar yanda bayani ya gabata shine kenan anan yace wa illam yunzil koda bai fitar da maniyi ba to dan haka kasancewar wato shi wannan hadisi na nuna mana cewa shi wankan nan wajabcin shi bai takaita ba akan namiji hatta da mace in dai an samu saduwa koda maniyi bai fita ba to dole ne wanka ya zama tilas anan shin wai sharadi ne sai alƙalamin mutum gaba ɗaya ya wuce a gaban mace ba sharadi bane ba daidai da kan alƙalami in ya wuce to wannan wanka ya zama wajibi akan shi kuma ya zama wajibi akan ta tare da cewa ita wannan mas'ala wasu daga cikin magabata Imamul Haramai Abul Ma'ali Al-Juwayni sai da ya fitar da mas'ala 60 akan wannan wato wucewar alƙalami kan alƙalami a gaban mace mas'ala dina bin daya a cikin mas'alolin addini sai da yake ga mas'ala 60 wanda yana daya daga cikin manyan malaman Shafi'iyya sannan wasu daga cikin malaman Malikiyya sai da suka fidda mas'ala 80 da wani abu dan haka shi Ibn Abi Jamra cewa wannan wucewar kan alƙalami na namiji a gaban mace asali ne ga mas'ala ta addini mas'ala 2 littafi na musamman ya wallafa akan abin da ya shahi wannan hadisi wannan zai nuna mana zurfin fahimta da sanin hukuncen addini wanda Allah ya azurta wato magabatan kwarai to sauran mu hadisi daya je minti biyu mu kara minti biyu sai mu gama shi الحديث السابع والثلاثون عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية واتو أبو جعفر شيني محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الله يددسو شيوان محمد شيني أكفصني شدا واتو محمد الباكر وانينا قيل جكين شوا قبني na iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi Muhammad kin dan Aliyu ne shi kuma Aliyu dan Hussein Aliyu shine aka fi sani shi ga Zainul Abidin Aliyu Zainul Abidin shine Aliyu ibn Hussein dan Aliyu dan Abi Talib shine shi da mahaifinsa sun kasance a wajen Jabir ibn Abdullah al-Ansari wa inda hu qaumun wanda a wurin sa akwai jama'a a zaune domin Jabir Allah ya kara masa yadda bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya kwashi shekaru yana karantar da jama'a a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma Allah ya albarkace shi da tsawon kwana a shekara ta 74 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karbi rayuwar sa yayin wasiyar cewa in ya mutu kar Hajjaj ibn Yusuf ya masa sallah haka kuma aka cika wasiyar shi saboda yana da wasu kurakurai na shi Hajjaj to shine yake cewa shi da mahaifinsa sun kasance a wajen Jabir Allah ya kara masa yadda a lokacin nan akwai jama'a a wajen sa fasa'aluhu anil husn sai suka tambaye shi dangane da gulgudan ruwan da ke isar mutum yayin wanka wanda yake na ibada wankan janaba an gane ko kenan ammi kidari ma'il husn dangane da gulgudan ruwan da ke isar mutum yayin wanka faqala si jabir yace da shi yakfi kasawun yace ai sa'i dai ya ishe ka wanda sa'i yawan sa adadin sa shine daidai da mudu hudu daga cikin mudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake ba da sa'i guda an gane ko mudu wanda ake hudda zakka ta hudda kai in ka auna hudu shine daidai da sa'i guda yace masa yakfi kasawun yace sa'i dai ya ishe ka faqala rajul wato wani mutum daga cikin su sai ya ce ma yakfi ni a yaya za a yi sa'i dai ya ishe ni wanka ni ba ya ishe ni ba Jabir sai ya maida masa martani da tsanani sai ya ce kana yakfi man huwa aufamin ka sha'ara yace in har kana ganin cewa wai kai yawan gashi gare ka to sa'i dai na isar wanda yafi ka yawan gashi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khairan minka kuma wanda yafi ka taka tsantsan a wajen aiki na ibada manzon Allah yafi ka taka tsantsan ya bauta ma Allah kamar yanda ya umarce shi kuma in gashi kake taka ma manzon Allah yafi ka yawan gashi amma tare da haka sa'i dai ta kake isar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka anan malamai suka ce duk wanda yayi abu tambaya irin ta ta'annuti ba laifi mutum ba laifi malami yakan iya maida masa martani da tsanani akan haka kamar yanda shi Jabir ibn Abdullah ya maida ma wannan mutumin ko shine Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib dan haka duk darajar mutum duk matsayin sa in yayi abin da bai dace ba misali a shar'ance yayi abin da yana bujuruwa ga shari'a to wannan ba laifi ana iya wannan kishi kamar yanda anan shi cai an ce masa to manzon Allah sa'i dai na wadata shi yace ani ai bai ishe ni ba kaga anan dan yayi itirari ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa shi wato Jabir ya maida masa wato martani akan haka shine yake cewa umma ammana fi sawbi sannan Jabir sai ya tashi ya mana limanci a cikin zane guda kawai ya rufe al'auran shi da shi ba tare da ya dora komai a wannan kishi ba don haka kasancewar shi in har ya zamanto mutum yana da karancin tufafi in banti ne kadai zai iya yin sallah da shi ko da ka fadar shi bai rike komai ba don haka mun wuce da hadisi a cikin darasin mu na Bukhari Jabir ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani dare manzon Allah yana sallah Jabir ya kabbara ya bi shi sai ya darme kawai tsatsan shi ba tare da cewa ya sanya wani abu wanda yake na mayafi da aka gama sallah manzon Allah sai yake ce masa ya Jabir yace duk lokacin da aka wayi gari zane ɗi gare ka in mai faɗi ne manzon Allah yace ka daura shi a gindinka sannan sai ka janyo bakin sai ka daura a wuyanka yace in kuma wato ba mai faɗi bane mai karanci ne manzon Allah yace daure tsatsan ka kai banke da shi ka rike al'auranka to shine anan yace thumma ammana fi sawbin sannan sai ya mana limanci a cikin tufafi guda a wani lafazi sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufrigu al-ma'a ala ra'sihi thalatha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuba ruwa wato su uku akan shi a lokacin da yake wanka amma hutun daga cikin wannan sa'i guda da manzon Allah yake yi wanda galibin abinda muke yin wanka da shi a yau inda zaka lissafa akalla ya kai kusan sa'i 10 ko sama da haka wanda wani kasancewar shi kawai famfo zai bude shi ruwa tattalin shi ake ruwa arziki ne don haka duk wani abu wanda yake mai daraja haramun ne ban zatar da shi don haka malamai suka kilga wuce gona da iri a wajen ruwa na ibada arwalla ko wanka wannan bid'a ne bai ya halatta shi shiri ne a cikin addini nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.